sai wallahu yuhibbul muhsinina, Allah yana son masu kyautatawa. To wani in yayi kazumul gaizi ya hadi ya fushin kuma yayi afuwar kuma sai zo ihsani. Ko ne khalifa na bin al-Abbas bawa yayi wa abinci da miya da zafi sai da to zai ka masa sai ku izami sai miyan nan tuntube sai ta fada kan khalifa ga miya ga zafi ga khalifa ana ji da mulki kana ganin khalifa ya fusata a lokacin sai ya ce aje a sare wayansa sai ce wal kazimin algaiza sai ce na haɗi wal afina an nas sai ce ne maka ko wallahi bul musin sai daga yau ka daina bauta ma na yafi na yanta ka sai bul musin na yanta ka sai tace sufar mutanen kirki kaga sufa nawa kenan uku.